kasafin kuɗin na baki ya kama trillion 10.7 kuma yanzu a yanzu dai shine kasafin kuɗi mafi tsauka da aka taɓa yi a ƙasar kuma shine kasafi na farko da shugaban ƙasa zai lissafa kayan abinci iri 22 da yace ƙarin kuɗin harajin kayayyaki da aka yi daga kashi 5 cikin 100 zuwa kashi 7.5 cikin 100 ba zai shafa ba kayan abincin sun hada da biredi masara shinkafa alkama gero dawa kifi fulawa kayan itace kayan miya doya gwaza dankalin turawa dankalin hausa gyada kwai nama har da gishiri
sai da masara general production of 2.18 million barrels per day and an exchange rate of 305 naira for American dollar in 2020.
A nan shugaba Buhari ya ce mun gina kasafin kuɗin akan kuɗin Amurka dala 57 a matsayin kuɗin gangan ɗanyen man fetur a kasuwar duniya za mu hako gangan ɗanyen mai miliyan 2,180 a kowace rana a cikin kasafin ma'aikatar ilimi ta samu biliyan 48 ma'aikatar makamashi ta samu biliyan 127 noma da raya karkara biliyan 83 ayyuka da gidaje biliyan 262 sifiri biliyan 123 hukumar ilimi bai daya biliyan 112 tsaro naira biliyan 100 ayyukan agajin gaggawa naira biliyan 100 albarkatun ruwa naira biliyan 82 sannan yankin Niger Delta sun samu naira biliyan 81 shugaban kula da kwamitin noma na majalisar dattawa sanata Abdullahi Adamu ya tsokaci akan kasafin musamman a fannin harkar noma da samar da abinci
ana nema zai kare mutuncin noman wannan kasa ne ba zai kare mutuncin noman mutumin Ingila ko mutumin China ko mutumin Indonesia ko mutumin India ba ana maganan wanda abin zai inganta manomin kasar nan noma inganta rayuwar shi abin da duka yake nomawa ya albarka yayi kasuwa
kuma wannan kasafin kuɗin an inganta wayannan hanyoyin
ƙware da gaske a state guda kaje duk Najeriya ka zaga state guda mai mutane miliyan 4 miliyan 5 miliyan 10 tractor nawa suke da shi dukkan su miliyan 6 tractor nawa suke da shi da za su yi noma irin na zamani jina na shuki nawa suke da shi da za su yi shuka injina nawa suke da shi na girbi taki wani taki suke da shi nawa ne taki ake sayar da su in ba ma wannan zamanin yan shekaru 2 suka dawo da shiga gwamnatin Buhari aka tsaya tsayin daka aka dauko shi na musamman da gwamnatin Morocco aka fara yin taki da arhala sai da taki bai wuce naira 5,000 a buhu ba da naira 10,000 ake sayar da taki
shi ma sanata Kabiru Gaya ya ce ana kasafin kuɗi a ƙasa amma ba a taɓa irin wannan ba
na ga yadda ake kasafin kuɗi shekara 5 baya ni na ga kasafin kuɗi na budget din hanyoyin Najeriya ni kuna committee member lokacin an sa dala naira biliyan 28 amma Buhari da yazo mulkin nan ya fara da biliyan 200 su suna biliyan 28 zuwa biliyan 200 ana gaba gaba har akai biliyan 300 400 yanzu ne muka sauko ƙasa saboda ana son a tsaya akan ayyukan da aka fara yi a gama su
wannan kasafi a cewar shugaban ƙasa ana sa ran samun kuɗin shiga wanda ya kai trillion 8.1 kuma shine kasafi da ake sa ran aiwatar da shi daga watan Janairu zuwa watan Disamba Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya.